بسم الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. وصلاروا بركة مددري سنم رساكي سادوا لجونا تشكون نشيري نامو ميكارن البركة شير مغبا تانقري وندا قمتن الحواريون سكيت اوكا نونكاموك وادوك ماكو hadiri wannan lokaci wannan kafa mai albarka na roƙon Allah madaukakin sarki ya sa albarka ya kuma ba mu dacewa. Muna cikin mawdu'in mu mai fadi na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani, wanda muke tare da dan uwa Sheikh Barista Ishaq Adam Ishaq Gama, imam masallacin Juma'a na al-Imam Bukhari wanda ke rijin Zaki a garin Kano, wanda mun yi zama har guda biyar. Wannan zaman shine na shida cikin rahmar Allah. Na roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu tawfiki. Inda mun manta ba, mala ya fara mana bayani akan yayi mana bayani wancan makon mun dakata akan abin da yake da alaka da yadda sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam suke kaunar ahlul baiti. Mun shiga kaɗan, lokaci ya riga ya cin mana. So da izinin Allah, daidai wannan lokaci mai sauraro na farin cikin sanar da ke cewa muna tare da barista a cikin wannan zauri. Barista, mai sauraro ne, maka barka da zuwa.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. A yau za mu ji wannan mawdu'i da faɗinsa zuwa mintunan da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara muke da su a cikin wannan shiri. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya riƙo da hannun malam, kare shi dukkanin wata matsala, ya sa albarka cikin abin da zai karanta. Akwai Allahu tafaddal.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بركة مدعوة أتكن ونن شري نامو من البركة na magabata na gari wanda kwamitin alhawari yun yake jagoranta, wanda muna magana ne akan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani. Mun yi magana akan abubuwa da dama da suke nuna kaunar sahabbai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda irin waɗannan abubuwan su suka sa Allah madaukakin sarki ya zaɓi sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su aljanna ya kuma tsarkake su. Ahlul baiti, muna magana akan ahlul baiti, muna magana akan iyalai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi maganganu da yawa akan su, ya nuna kaunarsa a gare su, ya nuna yadda suke da matsayi da kima a wajen shi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wanda kuma wannan abu ne a zahiri, in muka kalli cewa dukkan wanda yake kaunar ka kauna ta hakika, to zai kaunaci iyalanka, zai kiyaye mutuncinsu, zai kiyaye kimarsu, zai kiyaye darajarsu, kuma zai kyakkyawar alaka da su. Wannan ya sa aka samu kyakkyawar alaka tsakanin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Aka samu alaka ta auratayya, aka samu alaka ta kauna, alaka ta girmamawa. To yanzu tambayar da zamu yi kanmu shine, su waye ahlul bait? Ma'ana su waye iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Malamai sun faɗi maganganu, waɗansu su ce wani su wani su ne iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, waɗansu su wani. Kuma kowanne ba wai yana faɗa bane da ra'ayi, illa yana faɗa ne da dalilan da yake ganin su ne dalilai. To amma sai dai mu sani cewa shi addinin musulunci addini ne da aka gina shi akan abubuwa guda biyu zuwa uku. Abu na farko shi ne littafin Allah, domin littafin Allah a cikinsa ne dukkan haske yake. Shi sa Allah ya ce, kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi'inna rabbihim ila siratil azizil hamid. Littafi ne Allah ya saukar da shi zuwa gare ka, ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, daga fitar da su daga cikin dinka fitar da su daga cikin duffai zuwa ga haske na addinin musulunci. To wannan ya nuna cewa Qur'ani shine kullun abin da yake haskaka mana inda zamu je. Abu na biyu shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah ya ce, wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Bayanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai shine sunna din in ka hada shi da qur'ani da sunna sai kuma malamai suka ce sai ka fahimci shi yadda sahabbai da tabi'ai suka fahimta saboda fadin Allah ta'ala wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira cewa duk wanda yake saba annabi sallallahu alaihi wasallam bayan shari'a ta zo masa ya ba hanyar da ba ita mu'mini suka biwa malamai suka ce mu'mini anan su ne sahabbai da wanda suka biyo bayan su wallahi ma tawalla zamu jibunta masa abin da ya jibunta kansa wa nuslihi jahannam sannan mu shigar da shi wutar jahannam wa sa'ad masira makuma ta munana idan ta zama ita wutar jahannama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da Hakim ya fitar a cikin Al-Mustadrak wanda Sheikh Al-Albani yace hadisi ne ingantacce Annabi sallallahu alaihi wasallam yace taraktu fikum amrayn lan tadhillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam hakika na ban muku abubuwa guda biyu ba za ku taɓata ba matakar kuna riko da su shine littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan bayi Allah ahlul baiti da suke da kima da daraja to zamu yi kokarin mu ga su wane ne su na daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da ahlul baiti kawai su ne matan Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma zurriyarsa ma'ana da ƴaƴansa su ne kadai ahlul baiti suka ce idan mun kalli alqur'ani a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki yana kiran matar mutum ita kadai a matsayin iyalinsa misali da Allah ta'ala ya ce wa la ataka hadithu Musa ibra'a naran fa qala li ahlihim kufu inni anastu naran la'alli zuwa karshen ayar abin da yake nufi shine da yake hal ataka hadithu Musa shin labarin annan Musa bai zo ma ba ibra'a naran yayin da ya hango ta fa qala li ahlihim kufu sai yace da iyalinsa ku tsaya anan ku dakata domin ni na riga na ga wuta kaga sai fa qala li ahlihi mana mata sa kadi an karata da ahli haka ya fada cikin suratul qasas falamma qada musa al ajla wa sara bi ahlihi anata min janibi at-tur nara qala li ahlihim kufu kaga nan mata sa ita kadai ce amma ya karata da ahli din sa haka idan mun kalli cikin suratul hud annabi ibrahim lokacin da mala'iku suka biyo ta gurin sa za su je gurin su halakar da mutanen annabi lut a daidai wannan lokacin matar annabi ibrahim tana gurin Allah ya ba mu labari yace wa mar'atuhu qa'ima fa dhahikat fa basharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub a lokacin malamai suka ce annabi ibrahim yayi shekaru da yawa dakila 100 da wani abu ita ma tayi shekaru da yawa ma'ana duka sun wuce shekarun haihuwa amma mala'iku suka yi musu bishara za su samu da ita kanta matar sai ta mamaki tace a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha in hadha la shay'un ajib yanzu na haihu bayan ga miji na tsoho di ma na tsufa to gaskiya wannan abin mamaki ne mala'iku suka ce ata'ajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayt sai mala'iku suka ce kina yin mamaki ne ga al'amarin ubangiji to rahmar Allah ta tabbata a gare ku ya ku ahlal bayt kaga a lokacin daga annabi ibrahim sai matarsa amma an kira su da ahlul bayt to kaga wannan ya nuna a ce Qur'ani yana nuna mana cewa matar kadai ahlin gaji shi yasa zamu ga hatta annabi Lut da Allah ya ce inna munajjuka wa ahlak sai ya ce in lam ra'atak zamu tsiratar da kai da iyalanka amma banda matarka to wannan ya nuna cewa matarka ita kadai ahlin gaji shi yasa wata ce ma da za'u man arada bi ahlika su'an menene sakamakon inda ya nufaci iyalinka da mummunan wani abu kaga Allah anan shine matarsa malamai suka kara cewa makalli siyakin ayoyin da ke cikin suratul ahzab da aka yi magana akan ahlul bayt in mun kalle su gaba ɗayan su suna magana ne akan matan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sayyidina lokacin da matan annabi sallallahu alaihi wasallam suke tambaye shi abubuwa na rayuwa wanda da Abubakar da Umar sun shiga gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Umar har yayi kokarin bari yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wato barkwanci dan ya sa shi yayi dariya dan ya sa fuskar shi sallallahu alaihi wasallam ta canja da yayi masa magana cewa an tambaye shi nafaka a gida sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ni ma ga sunan abin da suke tambaya ta kenan sayyidina Umar yayi wa Hafsa magana sayyidina Abubakar yayi wa Aisha magana to daga nan shine Allah sai ya saukar da waɗannan ayoyi da suke cikin suratul azab tunda gurin da Allah tabaaraka ta'ala yace ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'ukunna wa sarrihukunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-dara al-akhirah fa inna Allah 'ala al-muhsinati minkunna ajran 'azima ya nisaa an-nabiy من يأتي من كل بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقل من كل لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما سيقال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت لو أن ما لمسك في قبائس يا إن آي رياتهوني أكم ماتن النبي صلى الله عليه وسلم وندقنني النبي أن لم أدوكين سركيتي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت لو أن آيوين وأن ما لمسك كفا هجا لتشيوا للي أبن أكي نفيد أهل البيت سوني ماتن النبي صلى الله عليه وسلم دكما زرية ساب wannan yasa Ikrima kamar yadda yake cikin tafsirin Tabari yake cewa wato shi Ikrima yakan ma shiga kasuwa ya daga murya yana rantsuwa yana cewa wannan ayoyin sun sauka ne akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai wanda shi Ikrima a cikin fahimtar sa yana ganin matan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam su ne kadai wannan aya ta shafa su ne kadai a matsayin Ahlul Bait iya daga cikin abin da yasa malaman nan suke ganin cewa matan Annabi sallama da zurriyarsa su ne kadai ahlul baiti shine in mun kalli lokacin da aka saukar da ayar inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima imam muslim yaftar da hadisi na cikin musnad na imam ahmad da sunan an-nasa'i da kuma sunan tirmidhi daga abu mas'ud al-ansari cewa sai suka ji gurin Annabi sallama suka ce masa ya ma'aikin Allah mun san yadda zamu masallama amma ba mun san yadda zamu maka salati ba sai Annabi sallama ce ku ci kafin ya fada sai da ya shiru sannan sai ya ce ku ci Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid manzala sallama sai ya ga musu wannan hadisi to abinda malamai ke fada suka ce akwai hadisin Umaydun al-Sa'idi wanda shi wannan hadisin muttafaqun alayhi ne ma'ana hadisin Bukhari da Muslim ne a tasir riwayar da suka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyati to ya cire maganar al dake cikin wancan hadisi na Abu Mas'ud da yake cikin Muslim da Musnad da Imam Ahmad yake ta Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad sai sa Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyati sai malamai suke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya cire alu ya kawo azwaj da zurriya wanda al azwaj wa zurriya ya zama tafsiri ne na alu to tun zai zama tafsiri ne na alu kaga sai suka dauko cewa ahlul baiti na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne matansa da kuma ƴaƴansa dan haka wannan sai suke ganin cewa shine ya nuna cewa abinda ake nufi da alu a daidai wannan gurin duk da cewa kamar yadda na faɗa wannan hadisin imamu Ahmad da Muslim suka rawaito shi ko Bukhari da Muslim imamu Shawkani sai yake cewa wani bangare daga cikin malamai iltajja bi hadha alhadisi ta'ifatun min alulama wani bangare daga cikin malamai sun kafa hujja da wannan hadisin ala anna al-al akan cewa wato iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallam humul azwaj wa zurriya sune matansa da kuma ƴaƴansa mana matansa da ƴaƴansa su ne wannan wannan shine abin da Imam Shawkani ya faɗa a cikin littafinsa na Nailul Awtar Annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito hadisi daga gare shi kuma ma da yake cewa duk wanda yake so ya auni ya awo da ma'auni cikakke in zai yi salati ga ahlul baiti to ya ringa cewa Allahumma salli ala Muhammad annabi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa zurriyyati wa ahli baiti kama sallaita ala ali ibrahim innaka hamidum majid imam abu daud ya rawaito wannan hadisin sheikh al-albani ya da'afa shi kamar yadda kuma ibn adi ya kawo shi a cikin al-kamil sai dai imam shawkani yake cewa shi ma wannan hadisin malamai suna kafa hujja da shi cewa akan cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune ahlul baitin sa da su da ƴaƴan shi. To wannan magana ta farko da malamai ke ambata akan cewa su waye ahlul baiti. Magana ta biyu da malamai ke ambata, wasu suka ce kawai ahlul baiti sune banu Hashim, ahlul baiti sune kadai banu Hashim. Domin mun duba sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam shine Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, mana shine Annabi Muhammad dan Abdullahi shi kuma Abdullahi dan Abdul Muttalib, sannan kuma Abdul Muttalib kuma shi kuma dan Hashim, mana Hashim jika wato kaka ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. To dan haka abinda malamai suke cewa shi Hashim gaba ɗaya ƴaƴan su guda biyu ne suka yi saura, Abdul Muttalib da kuma Al-Asad, wanda shi Al-Asad wannan zuriyarsa ta kare yau, amma Abdul Muttalib zuriyarsa tana nan. Kuma abinda ke nuna su banu Hashim sune ahlul baiti shine saboda wata rana Al-Fadl da shi da Al-Fadl ibn Abbas ibn Abdul Muttalib da kuma Al-Muttalib ibn Rabi'a ibn Al-Harith ibn Abdul Muttalib sun je gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sun nemi ya basu daga sadaka. Saboda me? Saboda su suna da cikin wanda suke yin aikin zaka. Kuma Allah ya ce innama sadaqatu lilfuqara ila masakin wal amilina alaiha. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu inna sadaqata la tambagi li ali Muhammad innama hiya awsakhun nas, yace sadaka ba ta kamata ga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin ita sadaka tana daga cikin dattin mutane. To waɗannan suna ganin banu Hashim sune kadai ya zanto cewa wato sune kadai ya zanto cewa wato ahli baiti na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Hassan lokacin da yazo ya sa abin sadaka a baki, haka Aisha lokacin da aka yi mata abin sadaka ta faɗa cewa sadaka ba ta dacewa da iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma dai al-muhim abin da muke so mu dauka a nan gurin shine banu Hashim sune kadai ahlul baiti. In kace ko banu Hashim kana nufin ƴaƴan Abdul Muttalib, saboda sune wanda suka wanzu, amma wato daga cikin ƴaƴan wato daga cikin zuriyata banu Hashim. Jubay ibn Mut'im yake cewa wata rana da ni da Usman dan Affan mun je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai muka ce masa ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ka bawa banu Muttalib ka basu kumsi da ake bayarwa, amma mu ka ban mu tsakanin ai mu da su muna matsayi daya. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai da banu Muttalib da kuma banu Hashim shay'un wahid, abne guda daya, saboda kamar yadda na faɗa Abdul Muttalib shine kadai wanda ya saura daga cikin wato ƴaƴan shi Hashim din. Wanda daga cikin malamai suka ce a'a, ahlu baitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune wanda suka bi shi, duk wanda ya zama yana daga cikin mabiyansa tun daga kan sahabbai har zuwa yanzu sune iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin sun ce Allah tabaraka wa ta'ala alqur'ani ya yi amfani da kalma alu a matsayin mabiyan wato mabiyan mutum. Misali dai ce annar yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab. Kaga na ala fir'auna ana nufin atba'u fir'auna. Sannan can gurin da yace inna arsalna alaihim hasiban illa ala lutin najjaynahum bisahar, ai illa atba'a lutin najjaynahum bisahar. Da haka aka suka ce to mabiya sune ahlul baitin mutum, ma'ana duk mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin ahlul baitin sa. Shi yasa mai ma'arijul qubli kan qabuli wannan yake cewa ahlun nabiy hum atba'u millatihi ala shari'ati min ajami wa min arabi, ma'ana iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune wanda suka bi addinin sa, suka bi shari'ar sa. Wannan larabawa ne ko ba larabawa bane? Ma'ana dai duk wannan suna so su kokarin su nuna cewa ahlul baitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune mabiyan sa. To dan haka wasu daga cikin malamai sai suka ce abinda ake nufi da ahlul baiti, kuma wanda wannan shine ra'ayin Shi'a, shine abinda Shi'a suka tafi akan shi, cewa in an ce ahlul baiti ana magana akan ahlul kisa'i, ma'ana waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattaro su a cikin bargo, kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta bamu labari a asalin kissar da ke cikin sahihul bukhari sahih muslim a fadailus sahaba babu fadli ahli baiti النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تي خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر شعر أسود فجاء الحسن ابن علي فأدخل معنى أن سلم هنا دون برغو wannan bargon Hassan yazo ya shigar da shi Hussein yazo ya shigar da shi Ali yazo ya shigar da shi Fatima tazo ya shigar da ita sai yace inna ma ha'ula'i ahlul bait ha'ula'i ahlul bait wadannan sune iyalan gidana sai yace inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum ar-rijsa 'ala al-bait to mun kalli wannan hadisin wadanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa a cikin wannan bargo al-Hasan wal Hussein wadanda wannan ibna Ali ne sannan kuma sai Fatima sannan sai shi Aliyu sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama waɗannan su ne yasa su a cikin bargo kamar yadda mun dauko ayar mubahala fa qul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma naftahil fa naj'al la'natullahi 'alal kadibin ayar da ta nuna azu ay mubahala kan dai faru wannan da nasara da jiran wanda suka suna faɗar abin al'amarin annabi Isa suna kambama annabi Isa suna yin bayanai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su zo su yi mubahala su kira ƴaƴansu su kira nasa su kira matansu su kira nasa fa qul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum to idan muka yi wannan sannan sai mu yi mubahala mu ja tsinuwar Allah akan duk wanda yake shine makareci to a daidai wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya kira Aliyu da Fatima da Hassan da Husaini to mun kalli waɗannan hadisan guda biyu wannan hadisi ne da wancan hadisin Aisha wannan hadisin kuma Sa'd ibn Abi Waqqas da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma ha'ula'i ahli ya ubangiji wannan sune iyalaina dukkan waɗannan hadisai Muslim ne ya fitar da su to waɗannan hadisai akan su ne ɗan Shi'a suke ganin waɗannan kadai sune ahlul bait suna ganin wannan sune kadai ahlul bait na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda har suke yin kokari su ce matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa daga cikin ahlul bait wanda iya daga cikin abin da suke faɗa na hujja dalili ne cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa cikin ahlul bait na farko annabi sallallahu alaihi wasallam bai shigar da su cikin bargo ba a lokacin da za a yi mubahala a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fassara mana inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum ar-rijsa sannan abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam da akan ayar fa qul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma naftahil fa naj'al la'natullahi 'alal kadibin to anan ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai kira kowa ba sai waɗannan mutane guda biyar to sai suka ce kaga anan gurin bai kira mata ba dan haka waɗannan sune mutanen da ya faɗa sune ya sa su a cikin bargo sune ya kawo su a cikin mubahala daga tunda su ya kawo a cikin bargo su ya kawo a cikin mubahala to kaga a cikin babu matan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam babu su a ciki sannan suka kara da cewa falin Allah ta'ala inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wannan ya nuna da mata ake ba da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake ba domin ayata ta waqimna salata wa atina zakata wa tu'ina Allah wa rasula amma da aka zo gurin ahlul bait sai aka ce inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum kaga sai aka kawo damirul jam'i na maza to waɗannan manganu guda uku da suka dogara da su na farko dai hadisul kisa da na mubahala hadisul kisa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kirawo mata ya sa su matan sa ya sa a ciki ba har ma akwai riwayar da ake samu cewa Ummu Salama ta ce ya ma'aikin Allah ka sani daga cikin su riwaya ingantacciya ta ce insha Allah kina daga cikin ahlul baiti na sai waɗansu riwayoyi da basu inganta ba su kuma suna nuna cewa fa innaki ala khairin ko fa innaki ila khairin ko kuma wai janye bargon bai bata tashi wato tashi gaba wanda hadisai ne da basu tabbata ba wancin wanda ke cewa insha Allah to shine riwaya da tabbata kamar yadda malaman suke faɗa to bai sa ta a ciki ba saboda ai akwai sai na Ali a ciki kuma ba muharrama sabace ita abu na farko kenan sannan abu na biyu wannan baya nuna cewa kuma dan ba a sako su a cikin bargo ba ko ba a sako su a cikin mubahala ba ko ba sa daga cikin ahlul bait domin qur'ani ya riga ya gama ambata su a matsayin cewa su ahlul bait ne magana ta uku da suke cewa an kawo damirul jam'i na maza to wannan abu ne mai sauki Muhammadu al-Amin Shinkiti ya ba su amsa a cikin tafsirin sa na adwa'ul bayani fi idahil qur'ani bil qur'ani, ya ba su amsa a cikin littafin sa na adwa'ul bayani fi idahil qur'ani bil qur'ani. Wani irin amsa Muhammad al-Amin Shinkiti ya ba su? Yace amsa su guda biyu ne. Abu na farko shine duk inda aka samu taro na maza da mata, ko da mata su suka fi yawa, saboda rinjayin da namiji yake da shi akan mace, to in an tashi damirul jam'i ba za a sa damirul jam'i na mata ba, za a sa damirul jam'i na maza ne. Shi sa tunda ahlul baiti na manzo Allah sallama ya hada maza da mata, to ba za a ce innama yuridu Allahu liyubhiba ankunnar rijsa ba, a'a sai dai amfani da damiri na maza, innama yuridu Allahu liyubhiba ankum ar-rijis. Saboda me ya hada maza ya hada mata, kuma maza su ne suke da rinjaye. Amsa ta biyu da Muhammad al-Amin Shinkiti yake bayarwa game da irin wannan magana da su wato suke yi akan cewa ai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa cikin ahlul baitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine Muhammad al-Amin Shinkiti sai yace ai shi Qur'ani, ai shi Qur'ani idan ka kalle shi yarinsa ne yaren alqur'ani ne, cewa duk inda kalmar alu ta zo, duk inda kalmar alu ta zo, to abin da yake biyowa shine damirul jam'i na maza. Menene misali? Can gurin da Allah ya ce falamma qada Musa al-ajala wa sara bi alihi anasa min janibi turi nara qala li ahlihi kuthu inni anastu nara la'alli atikum min hadi khabarin, kaga la'alli atikum ba ta sai guda ɗaya amma sai ce la'alli atikum. Kuma wannan shine abin da ya faɗa a cikin suratu An-Naml, sannan shine abin da zamu kalla a cikin suratu Hud, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabashsharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub qalat ya waylata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha in hadha la shay'un ajib qalu at'ajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahli albayt. Kaga dai ce rahmatullahi wa barakatuhu a lokacin annabi Ibrahim ne da matarsa, amma bai ce alaykum ba sai ce alaykum, saboda idan kalmar ahlu tazo a cikin alqur'ani to abin da ke biyo bayanta na damiri ana samun damirin jam'i ne na maza, wannan yake arabiya ta alqur'ani. To kaga ita ma wannan babu wata hujja a cikin su, domin dama in maza da mata sun hadu damirin jam'i na maza ake cewa ake sawa, sannan nabi kuma dama wannan yare ne na alqur'ani, wannan yare ne na alqur'ani cewa yare ne na alqur'ani cewa in dai kalmar ahlu tazo to abin da ke biyo baya ba wani abu ne ke biyo baya ba illa damirul jam'i na maza. To iya daga cikin abin da suke yin hujja da shi akan cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa cikin ahlul baiti shine riwayat da aka samu na asalin kissar da ke cikin Sahih Muslim, domin kissar an ruwaito sa da alfaz daban-daban. Asalin kissar yana cikin Sahih Muslim kamar yadda muka karanta shi a baya, amma idan ka zo cikin waɗansu littafai za ka samu asalin kissar ya faɗa, wato za ka samu kissar ita ta faɗaɗa, domin akwai lafazin da aka ruwaito shi lafazi ne sahihi da yake nuni cewa lallai ummu Salama tana cikin ina, ummu Salama tana cikin ahlul baiti. Kuma waɗannan hadisan da suka nuna cewa ummu Salama tana cikin ahlul baiti, Imam Al-Baihaqi da waɗansu daga cikin malaman hadisi sun inganta isnadin wannan magana, sannan dukkan maganar da ta zo ta saba wannan riwayar ta mu'araba da ita za ka samu hadisi ne da bai tabbata ba. Hatta Imam Ibn Kathir bayan ya kawo wannan riwaya ɗin sai yake cewa hadisan da suka gabata in sun inganta, to hadisan da suka gabata ma'ana shi wancan na farkon wanda aka ce insha Allahu tana cikin ahlul baiti wannan ingantacce ne, amma sauran a cikin isnadin su akwai magana wanda malamai sun da'afa wannan riwayar saboda dalilai daban-daban. Na haka sai malamai suke cewa in ka dauko wannan hadisan da hadisan da suka nuna cewa ummu Salama tana cikin ahlul baiti, da hadisan da suka nuna cewa ummu Salama ba ta cikin ahlul baiti, yace dole ka dauki matsaya guda biyu. Matsaya ta farko, ko dai kai amfani da الترجيح والموازنة بين الأسانيد والألفاظ معنى إسنادين دا أكبر وجوه حديثان دا سكتش أم سلمة باتا تشن أهل البيت بس إن كانت بكم يدى معلمة حديثي سكي بياني إسنادين دا أكبر وجوه شوى تريتش ياما أتشن الله كسانة أفكي فقلت يا رسول الله أنا من أهل البيت قال إن شاء الله da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace eh insha Allah kina ciki to sai dai kai tarjihi a tsakanin wannan tunda wannan wanda yace tana ciki ya inganta wancin kuma da yace bata ciki bai inganta ba kaga dole ka dauki wanda ya inganta ya zanto cewa da shi zakai aiki annabi in ba wannan ba sai dai ka ce zakai aiki ne da al-qadrul mushtarak na wannan riwaya din ka ce kai ka tsaya akan ahlul awato akan shi asalin hadisin shi kuma asalin hadisin bai maganar cewa ummu salama tana cikin ahlul baiti ko bata cikin ahlul baiti ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira al-Hasan ya kira al-Husain ya sa Fatima da Ali a cikin bargo ya ce inna ma yuridu Allahu li yudhhiba ankum ar-risa ahlul bait wanda wannan baya daga cikin lafazin cewa ya ma a cikin Allah sana a cikin ahlul baiti yace insha Allah kina ciki wanda nace wannan ita ce riwaya ingantacciya kamar yadda malamai suke bayani da kuma lafazin cewa a'a innaki ala khairin ko innaki ila khairin ko kuma lafazin da yake da ta zo za ta shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ya janye mayafin ya rufe dan kar ta shiga dukkan su hadisi ne da basu inganta ba kamar yadda malaman hadisi suke bayani Ibn Taymiyyah yayi magana akan asalin hadisin dake cikin Muslim da yayi magana a cikin hadisin dake cikin Muslim sai yake cewa wannan hadisin ingantacce ne amma Ibn Taymiyyah bai yi magana akan wadancan alfaz din ba dan haka shi Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah abin da shi ne sai tabbatar da asalin kissa din to kuma tabbatar da asalin kissa to la yadullu ala al-hasri shi kuma wannan baya nuna iya wadannan mutanen su aka yi hasari su ne kadai a cikin ahlul baiti a'a magana akan ahlul baiti ya hada wato matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada Ali ibn Abi Talib da Fatima da Hassan da Husaini domin wancan sasu da akai a cikin masallaci a cikin mayafi ba yana nufin cewa su suka dai ake nufi ba har ma malamai suna kafa wata hujja naga Ibn Kathir a cikin tafsirin sa yayi maganar wannan hujjar yake cewa an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin dake cikin Muslim cewa da Allah tabaraka wa ta'ala yace la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an takuma fi sai aka tambaye annabi sallama wani masallaci ne masjidut taqwa wanda aslan idan mun kalli dalilin saukar ayar da dalilin yin maganar masallacin Quba shine masjidun ussisa ala taqwa amma da aka tambaye annabi sallama cewa wani masallaci ne da aka gina shi akan at-taqwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masjidukum hada wannan masallacin naku nawa wannan masallacin na Madina amma ba masallacin Quba ba masallacin Quba ba to kaga dalilin saukar shine masallacin Quba amma yanzu ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya shiga ciki kamar yadda dalilin saukar aya ya dalilin wato dalilin saukar ayoyin da suke magana akan ahlul baiti za ka ga cewa mata ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan kuma ba zai hana sauran ahlul baiti shiga cikin wannan matsayi na cewa su ahlul baiti bane kamar yadda iya mutanen da aka sa a cikin bargo Hassan da Husain da Ali da Fatima da annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ba yana nuna su ne kadai ahlul baitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan dai yana nuna su ma suna da gaske
sauraro shirin magabata na gari muke sauraro tare da barista Ishaq Adam Ishaq imam masallacin juma'a na imam al-Bukhari da shirye zaki a nan Kano cikin wadu'i mai taken sabon annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin alqur'ani yau kuma malamin mun shiga al'amarin da ya shafi ahlul baiti Allah kara musu yadda kaunar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke yi wannan bayin Allah kuma wannan gaba malamin ya dauko wata mas'ala yana warware ta warware ta ilimi wanda na san duk wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara kana lahu qalbun to zai fahimci wannan ainihin sako na malam da kuma warwara da yake karanto mana maganganun manyan malamai na musulunci. Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi. Sauraro mu ƙara tattara hankali, mu nutsu mu fahimci wannan al'amari wata hanya ce ko ta ƙofa ce da maɓarnata masu kai masahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam farmaki suke amfani da ita domin sa shakka ko shubhawa waɗanda suke dakakkun musulmai na gari. Sai mu tara hankali, akan kallahu mu dora.
Abin da nake cewa shi ne asalin kissa da ke cikin Sahih Muslim ba magana cewa sani a cikin Ahlul Baiti Manzala sallama ya ce mata insha Allah ko kuma ya faɗo waɗansu maganganun daban, amma dai abinda na sani malamai suke faɗa shi ne hadisan da suke tabbatar da shigar Ummu Salama cikin waɗannan Ahlul Baiti su ne hadisai da suka zama asaku suka fi inganci. Amma dukkan hadisan da suke kori ba ta ciki, ko dai wanda ya ce anti ala khair ko innaki ala khair ko innaki ila khairin, ko ka samu an sarraha cewa ba ta ciki, ko kuma an ja mayafin an rufe don kar ta shiga, to dukkan za ka same ni hadisai ne ma'alula ghairu thabita, hadisai ne da suke da illa ko ba su tabbata ba a gurin malaman da suke ilimin wannan fanni na ilimin hadisi, wanda kuma kana gane ilimi ne da mazajin cikin wannan ilimin wanda duniya ta yadda cewa lalle waɗannan wato malamai ne a wannan fannin. Don mun koma zuwa ga kan ayar da ta yi magana dogo wato jerin ayoyin da suka taho a cikin suratul azab, malaman musulunci sun yi rubutu na tafsiri akan waɗannan ayoyin. Duk wani tafsiri da ka sani ya yi magana akan ayoyin da suke cikin suratul azab, amma ga kaɗan daga ciki. Imam al-Qurtubi a cikin tafsirinsa yake cewa wallazi yasharu min al-aya annaha ammatun fi jami'i ahli al-bayt min al-azwaji wa ghayrihim. Wannan ayar in ka kalle ta ayoyin da ke cikin suratul ahzab haka zo inna ma yuridu Allahu li yudhhiba ankum ar-risa ahli al-bayt, yace to wannan ayar gamammiyar aya ce ga dukkan ahli al-bayt na daga matan Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wannan su, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li yutahhirakum inna ma yuridu Allahu, Allah maɗaukin sarki ya yana nufin ya tafiye muku da datti, ya tsarkake ku ya tafiye muku da datti. To in mun kalli wannan ayar zamu ga cewa abinda isa aka sa damirul jam'i na maza, nayi bayanin abinda malam Muhammadul Amin Shinkiti ya bayani, to anan Imam al-Qurtubi sai yake cewa an ce inna ma yuridu Allahu li yudhhiba ankum ar-risa ahli al-bayt, ya ce yayi amfani da damirul jam'i damirul jam'i na maza ne saboda a ciki akwai Hassan, akwai Husaini, akwai kuma Sayyidina Ali, Allah ya kara masa yadda,
amin,
Allah ya kara masa yadda,
amin.
To kaga idan an tashi a kaidacin da malam Muhammadu Al-Amin Shinkiti ya bayani, in an samu maza da mata a ciki saboda rinjaye na namiji, to za a sa damirul jam'i ne na maza. Wannan shine abin da Imam al-Qurtubi yake so yace, shi yasa shi ma yace idan a cikin abu aka samu maza aka samu mata, to bangaren maza shi yake rinjaye. Sai malam yace to wannan ayar ta hukunta cewa anna zawjati min ahli al-bayt, cewa matan manzala sallama suna cikin ahli al-baytin sa, li anna al-ayata fihinna, domin ayan nan ta zo ne a kansu, wal mukhatabatu bihinna, sannan ayar tana magana da su ne. To wannan jerin ayar yana bayani akan wannan, ma'ana dai Imam al-Qurtubi ya tabbatar da cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin ahli al-bayt na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Kathir yake cewa wannan aya nassi ne akan shigar matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ahli al-bayt, li'annahunna sababu nuzul hadhihi al-aya, don matan Annabi sallallahu alaihi wasallam sune dalilin saukar wannan aya. Sai yace wasababu nuzul dakhilun fihi qawlan wahida, duk wata aya da aka samu sababun nuzul akan ta, to koda waɗansu maganganun da waɗansu abubuwan za su iya shigowa ciki, to abin da zai fara shiga cikin wannan ayar shine dalilin da yasa aka saukar da wannan ayar. To da haka tunda matan Annabi sallallahu alaihi wasallam dan su aka saukar da wannan ayar, to su ne farkon waɗanda za su fara shiga wannan ayar. Har ma malam yace ko dai su imma wahdahu ala qawlin aw ma ghayrihi ala sahihi, wannan magana ce ta malamai, ma'ana yanzu idan aka samu wani dalili da yasa aka saukar da aya, wasu daga cikin malaman sai suka ce wannan dalilin shine kadai yake da alaka da wannan ayar, to shine imma wahdahu ala qawlin aw ma ghayrihi ala sahihi, Ibn Kathir yace ko kuma da zancen da inganci ya tabbata shine sababun nuzul din na iya shiga sannan wani amma na iya shiga amma dai shiga ta farko shi wannan sababun nuzul shine zai fara shiga to kaga matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunne farko to kaga suna cikin ahlul bait sannan imam ibn kathir ya karanta wancan hadisi na muslim da nace shine asalin kissa wanda ba magana cewa umma salama tana cikin ahlul bait ko bata ciki sannan sai kawo hadisin zaid ibn arqam shi hadisin zaid ibn arqam yazid ibn hibban yake cewa dani da husayn ibn sabra da umar ibn muslim mun je gurin zaid ibn arqam da muka je gurin zaid ibn arqam sai muka zauna kusa da shi sai husayn yace da shi ya kai zaidu wato ka samu alkhairi da yawa ka gamu da alkhairi da yawa sai fara lissafa alkhairin yace kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba karaman alkhairi bane yace kaji hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kai yake tare da shi to ko wadannan abubuwan guda au kadai sahabbai suke da shi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ai ka san ba na wasa bane sun ganshi kai ko ba ganshi ba sun ji hadisi daga gare shi kai ko sai dai kaji daga gurin malamai sannan kuma sun yake tare da shi sannan abu na hudu yace kai sallah a bayan sa kaga wannan ba karaman alkhairi bane sai yake cewa ka gamu da alkhairi mai yawa ba mu labarin wani abu da kaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zaid ibn arqam yake cewa yabna akhi yace ya kai dan uwana wallahi laqad kabirtu laqad kabirat sinni yace shekaru na sun yawa rayuwa ta taja wa nasitu ba'da alladhi kuntu a'im min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa da na haddace na kiyaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu na manta da su wasu da yawa na manta sai yace da shi duk abinda na ba ku labari ku karba abinda na kasa ba ku labarin sa kuma to kada ku dora mun abinda ba zan iya ba daga nan sai yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi a cikin mu yana huduba ga wani ruwa da ake kiran shi khum a tsakanin Makka da Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya gode wa Allah tabaraka ta'ala yayi ba masa yayi wa'azi ya tunatar da mutane sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ba'du yace amma bayan haka ala ku saurara ayyuhan nas ya ku mutane sai yake cewa fa inna ma ana basharun yushiku an ya'tiyani rasulu rabbi fa ujib yace ku sani ni bawan Allah ne ni dan adam ne mana abin da yake nufi shine dukkan dan adam sai ya rasu kullu nafsin za'iqatul maut ni dan adam ne to ya kusata dan aikin ubangiji na yazo ni kuma zan amsa masa mana in yazo karbar raina zan tafi na bi shi yace amma na bin muku abubuwa guda biyu masu nauyi nauyaya guda biyu na farko yace littafin Allah a cikin sa akwai shari'a akwai haske nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to ni na ban muku nauyaya guda biyu na farko shine littafin Allah a cikin littafin Allah akwai shari'a a cikin littafin Allah akwai haske sai yake cewa fa khudhu bi kitabillahi wastamsiku bihi ku yi riko da littafin Allah ku karbi littafin Allah ku yi riko da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hasa ala kitabillahi waragaba fihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaita ya zabar game da littafin Allah cewa ai riko da shi ai aiki da shi duk wani haske da ake nema iya cikin littafin Allah duk wata shari'a tana cikin littafin Allah inda mutane sun yi riko da wannan za su shari'a kuma kala sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma na ban muku ahlul bait ya fada su uku yana cewa udhkirukum Allah fi ahlul bait udhkirukum fi ahlul bait ina gargadin ku ina tunatar da ku akan ahlul bait ne ko kula da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da wannan guda uku sau uku sai Husayn da nake tare da shi sai yace su wane ne ahlul baitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaysa nisa'uhu min ahlul baiti shin matan sa ba sa cikin ahlul baitin sa sai yace a nisa'uhu min ahlul baiti ai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin iyalan gidansa yake cewa sai dai ahlul baitin da nake magana akan su shine su ne wanda sadaka ta haramta a gare su to da Allah a lokacin Zaid bai da ilimin cewa matan Annabi sallallahu alaihi wasallam su ma wato sadaka ta haramta a gare su domin wanda daga cikin an aika wa Aisha da abubuwa na zakka na sadaka afwan sai take karba tace ai ita sadaka ba ta dacewa da iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa cin zakka to daga nan sai ce to su waye waɗanda ba sa cin sadaka sai ce ai su ne alu aliyu da alu aqilu da alu ja'far da alu abbas waɗannan ba sa cin sadaka domin waɗannan duka sadaka ta haramta a gare su to wannan hadisin na muslim ibn kasir ya kawo shi ya kawo wancan hadisin ma na muslim na ummu salama da ya zanto annabi sallallahu alaihi wasallam hadisul kisa ya sa hasan da husaini da aliyu da fatima a cikin barwo daga nan sai imam ibn kasir ya ci gaba da magana sai ya ce wa thumma alladhi la yashukku fihi man tadabbara alqur'ana yace daga nan dukkan wanda baya yin shakka a cikin tadabburi na alqur'ani to dan zai gane cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dakhilatun fi qawlihi inma yuridu Allahu li yudhhiba ankum ar-risa ahli al-bayt daga nan zai fahimci cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun shiga cikin fadin Allah ta'ala inma yuridu Allahu li yudhhiba ankum ar-risa ahli al-bayt mallan yace saboda siyakin maganar akan su yake magana wannan ne yasa ma da za a rufe ayoyin sai Allah tabaraka wa ta'ala yace wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma ma'ana abinda Allah yake nufi shine ku yi aiki da abinda Allah ya saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gidaddajin ku na littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in mun kalli wannan abinda Ibn Kathir yake nunawa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin wato suna cikin ahlul bait na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya ci gaba da cewa da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wadkurna ma yutla fi buyutikunna sai ce to wannan ni'ima ce da Allah madaukakin sarki kebance matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da sauran mutane domin a gidajen su ne wahayi yake sauka ma'ana Allah musu wahayi yana sauka a tsakanin gidajen su banda sauran gidan mutane sannan babu matar da ta zanto cewa wannan aya ta fi zame mata ni'ima kamar Aisha radiyallahu anha ita ta fi dukkan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ji Ibn Kathir cancantar wannan ni'ima da Allah ya faɗa na wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma ita ce ta fi samun wannan rabo domin ita ce matar da Qur'ani baya sauka annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan shimfida kowace mata sai Aisha radiyallahu anha kamar yadda malaman suke faɗa to wannan kaga wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma wato wannan yana matan annabi suna da cikin ahlul baiti amma wannan ni'imar da aka tunatar da su cewa ana karanta ayoyin Allah a cikin gidajen su to babu mai wannan sewa sai Aisha radiyallahu anha ta fi kowa cin wannan riba akan wannan magana malamai suke cewa dalilin da yasa wahayi ya fi sau yake sauka lokacin da annabi sallama yana kan shin fadata sai malamai suka ce li'annahu lam yatazawwaj bikran siwaha domin annabi sallama bai aure wata mace budurwa ba in banda Aisha ولم ينم معها رجل في فراشه ها سواه با wanda ta bazuwa yi bacci a matsayin sa namijin aure a shimfidar Aisha radiyallahu anha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce fa nasaba an tukhassasa bihadhihi almaziyya wannan sai dace da a kebance ta da wannan matsayi sannan kuma ta kebanta da wannan martaba madaukakiya to kaga sannan sai malamin yake cewa Ibn Kathir idan har matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin ahlul baiti to haka kuma ɗan uwansa na jini su ma sun cancanci ya zanto cewa suna cikin wannan matsayi nasu to kaga idan mun duba wannan maganganun na Imam al-Qurtubi da magana ta Ibn Kathir da suke fassara man wannan ayoyin na Al-Qur'ani suna nuna mana cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin ahlul baiti makalli Zamakshari a cikin littafin sa na Al-Kashaf Zamakshari yake cewa bayan ya kawo ayar wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma inna Allaha kana latifan khabira sai yake cewa wa fi hada dalilun bayyinun ala anna nisa'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min ahli baiti yake cewa wannan dalili ne bayyanan ne da yake cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin ahlul baiti sannan Allah madaukakin sarki inji da mashkari yayi musu wa'azi cewa gidan su ne fa wahayi yake sauka a wannan gidan to dan haka kasumanta da wahayi wajen yin aiki da littafin Allah da kuma bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine sunna wannan ka duba wannan jawabin na Zamakshari yana nuna cewa ayatullahi alqur'ani alhikima kuma shine hadisan manzon Allah da hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Muhammad al-Amin Shinkifi a cikin tafsirin sana adwa'ul bayan bayan yayi bayani akan da suke cewa inna ma yuridu Allahu li yudhhiba ankum wannan yana magana ne yana cire matan annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki Muhammad al-Amin Shinkifi yayi magana akan rinjayen maza yayi magana akan yare na alqur'ani in ahlu yazo abin da ke biyo baya shine damirul jam'i na maza na yi mana misalai da ayoyi da dama amma babu laifi in na faɗi guda ɗaya yanzu da Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ma'atuhu qa'imatan fadhihat fabashsharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub qalat ya waylata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha in hadha la shay'un ajib qalu ata'jabina min amri llahi rahmatullahi wa barakatuhu alaykum bayan annabi ibrahim ne da matarsa kaga sai aka ce alaykum maimakon a ce alaykuma saboda yare ne na laracin qur'ani in damiri idan kalmar ahli ta zo to damirul jam'i na maza ne yake biyo baya shi sa Muhammad al-Amin shike shi yake cewa to daga abin da muka abbata za ku gane cewa duk wanda yake cewa annan duk wanda yake cewa anna nisa annabi sallallahu alaihi wasallam lasna dakhilat fil aya duk wanda suke cewa mata annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa cikin ayar inna ma yuridu Allahu lidi ba ankum ar-ris ala al-bayt wannan nassi yana nassin alqur'ani yana kore su domin dan ga da su ake magana sai aka ce wa zkurna ma yutla fi buyuti kunna min ayati llahi wal hikma haka kuma wanda yake cewa fatima da hasan da aliyu su kuma su ga cikin ayoyin ba to su ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun nuna cewa sun shiga to kaga wannan ya nuna ma cewa fahimtum malamai na addini na musulunci na tafsiri shine matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin ahlul bait haka ibnu atiya al-qadi abu muhammad abdul hadd ابن غالب ابن عطية الأندلسي كتشوا اتصال هذه الألفاظ كتشوا وأن اللفظة وأن آية سهؤدا وذكرنا كلمة وذكرنا تهؤدا أهل البيت وأن كتين أنا ما كتشوا ماتا نمن ذنك الله صلى الله عليه وسلم سنجكي ومن قاش الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت سيتشوا ويطهركم تطهيرا san gaba sai ce wa kunna ma yutla fi buyuti kunna min ayati llahi wal hikma ay ya fahimtar ibnu atiya shine cewa wannan ya nuna cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin ahlul baiti kamar da yake cikin littafin al muharrar al-aziz to dan haka da karshe ahlul baiti mun kalli dalilan da muka ambata abinda malamai suke faɗa shine ahlul baiti wato magana mai inganci a cikin shine duk wanda sadaka ta haramta a gare shi to sune ahlin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to suwaye na farko aka ce matansa domin qur'ani ya shigar da su zuriyarsa domin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigar da su sannan wa kullu muslimin wa muslima min nasli abdul muttalib duk wani musulmi namiji da musulma mace da suke cikin tsatsan abdul muttalib to waɗannan sune ahlul bait kuma sune banu hashim ibn abd al-manaf da ake fadan sune saboda kamar yadda bayani tun a farko shi banu hashim ai ƴaƴansa da mashine abdul muttalib da kuma asad wanda shi asad wato zuriyarsu ta kare da yarsa guda mace da ta rasu fatima wacce ta haifi ali ibn abi talib amma abdul muttalib ko zuriyarsa ita ce ta ci gaba to dan haka malamai suka ce ahlul baiti sune matan annabi sallama da zuriyarsa da duk wani musulmi mace ko namiji da ke cikin tsatsan abdul muttalib yake cikin sanin kuma tsatsan kuma hashim wannan yasa ibn hazm a cikin jamharatu ansab al-arab yake cewa yace shi hashim ibn abd manaf an haifa masa da shaiba wannan shaiba din shine abdul muttalib to sannan kuma shine madogara sannan babu wani tsatso da ya rage wa hashim babu shi sai dai ta hanyar tsatsan abdul muttalib dan haka abinda muke so mu faɗa da ƙarshe dan mu gane shine matan annabi ahlul bait sun hada matan annabi da zurriyar annabi da dukkan wani musulmi da kake cikin zurriyar abdul muttalib to waɗannan sune ahlul baiti na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune kuma wanda sadaka ta haramta a gare su sannan in Allah ya kai mu mako mai zuwa
insha Allah
zamu magana akan ba za mu tsawaita a game da ahlul baiti mun faɗi wannan ne dan asan suwa ahlul baiti asan suwa yi a ciki da kuma waɗanda ba sa ciki amma nan gaba kawai zamu magana ne akan abin da ya shafi alaka dake tsakanin sahabbai da ahlul baiti ta surkuntaka ta mutuntawa ta kimantawa da kuma yadda suke ganin darajojin juna to wannan shine abin da zan yi magana akan sati mai zuwa
insha Allah
subhanakallahu rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi
wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun roƙa Allah ta'ala ya nuna mana masu zuwa cikin rahmar sa cikin kwanciyar hankali da nutsuwa da kyakkyawar rayuwa mai albarka bari sa Ishaq Arif Ishaq Gama imam masallacin juma'a imam al-Bukhari kuka saurara a cikin wannan ta wannan shiri namu na magabata na gari موضوعنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يوم على يمن بياني أكان علاقة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقوكم سهير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أهل البيت لكم الشيء أرك أريد بيانا سوية أهل البيت من جديد القرآن دماء اليمن موقوم يزوى من رؤى الله وأبكين سركي باش يكون شكاوا شكين نسارة شكين شرحان كلي ألا كرأم منا أبوان دمكي غباتر و دون الأمتام من رؤى الله وأبكين سركي نونا ونقصا كرم يبام يكون جاراوا amalin committee al-hawariyun wanda suke daukar nan kuma muka wannan shiri a duk mako a dai wannan lokaci a dai wannan lokaci na roƙon Allah wa dokokin sarki ya saka musu da alkhairi shugaban shirin malam Salisu Idris ya kasai ni da na gabatar Al-Qasim Abdulrahman nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mu kwana lafiya.